بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته حق على المخلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار.
توشي كنا. Akwai tunatarwa guda ɗaya dangane da abun da ya shafi wato wajen tarihi na al-Imamu Nawawi, mun ce an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam tana 631, kuma ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam tana 676, muka ce yana da shekara 47, wanda idan kai majmu gabaki ɗaya zai baka shekara 45. To wajen cewa shekara 47 kuskure ne, shekara 45 kenan. Al-Imamu Nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yi. Na'am. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Malam yace fa idza kana haluha, wato idan hali na duniya ya kasance ma wasaftuhu, abin da na siffanta maka shi ne, na cewa duniya tana gaugawar gushewa, tana ciruwa daga wani yanayi zuwa ga wani yanayi, za ka ga waɗanda suke masu wadata, masu arziki, masu lamba ɗaya, masu buga lamba ɗaya a gari ko a unguwa ko a ƙasa, za ka ga sun dawo su ne masu buga zero. Za a ga su ne wanda duniya ba ta yi da su, wanda duniya take yi da su jiya da shekaran jiya da shekaran jiya, waccar ba su bane yanzu duniya take yi da su. Wanda suka rayu shekara 100 da suka huce a yanzu ba su bane a yanzu a saman duniya. To idan har ya kasance halin duniya, wannan abin da na siffanta maka ne a baya. Wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Sannan kuma halin mumubil adama wa ma khuliqna lahu, da kuma abin da aka halice mu saboda shi, ma qaddamtuhu, abin da na gabatar maka shi ne a baya, na cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mu ne a nan duniya ba dan komai ba, face dai saboda mu dinga bauta mishi, mu dinga nesantar duniya da abin da ke cikinta. To dan haka fa haqqun 'alal mukallaf, ana fa wajibun alal mukallaf. To yanzu ya zamanto wajibi, ya zamanto dole alal mukallaf akan baligi wanda yake mai hankali, wanda aka dora mai doka, wanda doka ta fara yin aiki akan shi. To al-aqilul baligh, wato an ambace shi al-mukallaf, li'annahu ma'murun bima fihi kulfa, saboda shi an umarce shi da aikata abubuwan da a cikin aikata su akwai wahala. To dan haka ya zamanto wajibi akan dukkan baligi, akan dukkan mukallafi, an yazhaba bi nafsihi mazhabal akhyar, wato ya tafiyar da kanshi, ya tafiyar da kanshi akan matafiya, a matafiya wanda take ta zababbun bayin Allah. Daga cikin bayin Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su, ya nuna musu duniya, wato ba gida ba ce na dawwama, ya nuna musu lahira, ita ce ake yin fafutka saboda a samu mazauni kyakkyawa a can. To su ne al-akhyar, bayin Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, sannan kuma wayasluka, ya shiga maslaka ulin nuha, wato mashiga ta ma'abuta hankulla. Idan aka ce annuha, wato su ne ashabul uqul kenan, ulin nuha ashabul uqul, ma'abuta hankulla, jam'i ne na nuhiya. Nuhiya shi ne hankali. To an ambaci annuha, wato annuhiya, an ambaci hankali da shi, li annahu yamna'u sahibahu ko li annahu yanha sahibahu anil qabihi, saboda dukkan abin da yake mummuna ne, abin da bai dace a addini na musulunci ba. To duk wanda yake da hankali lafiyayye, wanda ya bi shari'a ta musulunci, to to za a ga wannan hankalin nashi zai hana shi ya aikata wannan mummuna aiki. Wa yasluka maslaka ulin nuha, wato ya shiga mashiga ta ma'abuta hankulla wal basair, sannan kuma mashiga wanda take ta ma'abuta basira ta zuciya, ma'abuta lura, ma'abuta ganewa, ma'abuta zuciya wanda take mai hangen nesa. Na'am.
Haba lima asharatu ilayhi fa yaham wa yahamma lima lam tahtu alayhi wa aswatu wa aswabu tariqan lahu fi dhalika wa arshadu ma yaslukuhu ma yaslukuhu min masalik
min
almasalik.
Na'am.
At-ta'addu bima saha an-nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirina.
Wa yata'ahhaba lima asharatu ilayhi. Malam yace kuma yanzu ya zamanto dole, ya zamanto wajibi akan dukkan baligi musulmi an yata'ahhaba, ya dinga yin tattali, ya dinga yin shiri, ya dinga yin isti'dadi lima asharatu ilaihi, saboda abun da nayi nuni zuwa gare shi a baya, ga abun da nayi nuni zuwa gare shi a baya na ibada da killacewa kai da kauda kai da abun da daga abun da ya shafi huzuzid dunya wa hudamiha, da kuma dawowa da istikana zuwa ga abun da ya shafi bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yahtamma bima nabbahtu alaihi, sannan kuma ya kula da kyawo, ya kula bima nabbahtu alaihi, da abun da na falkas a kan shi na cewa hanyar da ya fi dacewa da ya bi, mashigar da ya kamata a ce ya shiga ita ce mashigar bayin Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu, bayin Allah waɗanda suke masu hankali, masu hangen nesa. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik, shehu ya ce wa aswabu tariqin lahu, wato mafi dacewar hanya ga bawan Allah fi zalika, cikin tattara waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu, yanda zai bauta wa Allah ta'ala, da yanda zai yi watsi da duniya, da yanda zai shiga mashiga ta mutanen kirki bayin Allah nagari. Wa arshadu ma yasluquhu min almasalik, wato mafi shiryan hanyar da zai shiga daga cikin hanyoyi, mafi shiriya daga cikinsu ita ce at-ta'addubu bima sahha annabiyina sayyidil awwalina wal akhirin. Wato shine bawan Allah musulmi ya ladabtu, ya zamanto yana da biyayya sau da kafa dangane da abin da ya inganta daga wajen shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabinmu sayyidil awwalina wal akhirin, wanda shine shugaba na mutanen farko, sannan kuma shine shugaba na mutanen ƙarshe. Al Imam an-Nawawi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato yana bayyana mana yanda bawan Allah musulmi ya zamanto wajibi ya kasance akai, abinda yake wajibi ne akan mu mu kasance akai shine mu ladaftu bangaren abin da ya shafi sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato mu nada ta ta zamanto ita ce alƙali a cikin mu, ya zamanto dukkan abin da ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to ya zamanto mun yi ladabi mun bi wannan abin sau da kafa. Dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fassara alqur'ani da shi, abin da ya fassara alqur'ani da shi na hadisan shi, to mu dauke su a matsayin su ne fassarsari, su ne fassara wanda suke ingantattu. Ayoyin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mana hushin bakin su a cikin hadisai ingantattu nashi, mu dauke su a matsayin su ne tafsiri wanda yake ingantacce, tafsirin da ya saba musu, imma ya zamanto marjuhi, imma ya zamanto wato ghairi sawab. An gane ko? Saboda waɗansu daga cikin bayin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai nuface su da shiriya ba, wato ba sa ganin yin ladabi ga abin da ya inganta daga ma'aiki alaihi salatu wassalam, suna ganin cewa wato alqur'ani shi kadai wato shine wanda Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin zai kare shi, amma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba inda Allah ta'ala ya ce zai kare ta. Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. To amma as-sunnatu kamar yanda malamai suka faɗa min az-zikr, saboda da as-sunna da al-Qur'an shay'un wahid, saboda yakhrujani min mishkatin wahida, dukkanin su daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke, ko daga wajen ma'aikin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu a al-Qur'ani Allah ta'ala ya kore wato fadar magana da san zuciyar shi, ya kore mai wannan. Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa. To dole ya zamanto mun ladabtu sau da kafa, mun ji mun bi da dukkan abin da ya inganta daga ma'aikin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kada mu bauɗe mu rena wannan maganar ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sayyidul awwalin, ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine shugaban mutane na farko ga baki ɗayansu, wal akhirin, sannan kuma shine shugaban mutane na ƙarshe ga baki ɗaya, wato shine shugaban mutanen duniya ga baki ɗaya. Dukkan waɗanda suke bayin Allah ne, tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa ƙarshen wannan al'umma ɗin, dukkaninsu za su kasance wajen daraja da matsayi a ƙalƙashin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ba wani wanda yake sama da ma'aiki alaihi salatu wassalam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. To ni ne shugaba na ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam. Wato hakan din da na faɗa yace ba da alfahari na faɗa ba, na faɗe shi ne saboda littahadduth bi ni'matillah, saboda zantarwa da ni'imar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi min ita na fifita ni da yayi akan bayin shi gabaki ɗaya. Na'am.
Wa aqrinissabiqina wallahiqina sallallahu wa salamuhu alayhi wa ala sa'irin nabiyina.
Wa akramis sabiqina wal lahiqin, ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine mafi karamcin as-sabiqin, waɗanda suka gabace mu, al'ummun da aka yi su kafin wannan al'ummar, wal lahiqin, sannan kuma shine mafi karamcin wato al'ummun da za su biyo baya, jama'ar da za su biyo baya bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kaura daga duniya. To ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine mafi karamcinsu. Na'am. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, tsire-tsiren Allah da aminci sun tabbata akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala sa'irin nabiyyin, hakanan tsire-tsiren Allah da aminci sun tabbata akan sauran annabawa ga baki ɗaya, tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalamu har ya zuwa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam, har ya zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam. Na'am.
Laqad qala Allah ta'ala fa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qad sahha 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi awni al-'abdi ma kana al-'abdu awni akhi ismi
tushikana. Wa qad qala Allah ta'ala, shehu yace haqiqa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin al-Qur'ani, Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ku yi taimakekeniya, ku taimaka wa junanku, 'alal birri, akan aikata ayyuka na alkhairi. Albirru shine imtithalul ma'murat, wato aikata abubuwan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi umarni da aikata su. Wat taqwa, sannan kuma ku yi taimakekeniya, ku taimaka wa junanku akan kiyayewa dokoki na Allah. To at-taqwa waɗansu daga cikin malamai sun fassara ta da shine ijtinabul manhiyat. Wato dangin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hani game da aikata su. To a nesance su. Dukkan abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da aikata su, to ku yi kokari ya zaman to kun taimaka wa junanku wajen gudanar da wannan al'amari na Ubangiji. Gudanar da wannan umarni na Ubangiji, aikata wannan abu alal wajhil ma'ruf ko alal wajhil ladhi umira, akan huskar da aka yi umarni da azo da shi. Sannan kuma wajen abin da ya shafi aikata ayyuka na asha, ku taimaka wa junanku akan nesantar abubuwan da Allah ta'ala ya hani akan aikata su. Idan kuka ga waɗansu daga cikinku suna aikata aiki na asha wanda bai dace ba, ku kira su, ku musu nasiha, ku ja kunnensu, ku faɗakar da su akan su bar wannan abu. Idan sun kiya an musu safiya da rana, in akwai ƙarfin da za a hana su, sai a hana su. Idan ya zamanto za a ba su kashi ne, a ɗan yi musu bulala a ladabtar da su, su daina wannan aikin. To falillahi alhamdu, su daina. A kashe kuma abin da suke yi ɗin na ɓarna ɗin. To wannan haka ya kamata. Wa annahu wa sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala, ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhihi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala fi auni al'abdi yana cikin taimakon bawansa, yana cikin taimakawa bawansa, ma kana al'abdu fi auni akhihi, matukar wannan bawan na Allah yana cikin tagazawa dan uwan shi. Wato matukar zaka bayar da lokacinka akan ka biya buƙatar dan uwanka musulmi, akan ka ga cewa dan uwanka musulmi ya ci nasara akan wani abu da ya sa gaba, to kai ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala taimakon shi yana tare da kai. Duk lokacin da ya zamanto ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi a zuciyarka, ka taimaka mai da zuciyarka ɓangaren abin da ya shafi ka yi ikhlasin muhabba tsakankaninka da shi, addu'o'inka na alkhairi na zuci suna ta isa zuwa ga wannan bawan Allah musulmi wanda kuke tare da shi, to kulawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ta kasance a tare da kai. Haka nan ɓangaren abin da ya shafi taimakawarka ta ɓangaren gangan jikinka, ka bayar da jikinka, ka je ka kama mishi, ka ɗora mai wani abu, to kai ma Ubangiji ta'ala zai taimaka maka a ranar da kake buƙatar taimako, a ranar da kowa yake buƙatar taimako, ita ce ranar tashin alƙiyama. Sannan kuma ko kuma ya zamanto da dukiyarka ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi yana buƙatar wani abu, an kai ɗan shi likita ko matar shi likita, kai ƙoƙari ka ɗauki wani abu ka taimaka mai wanda zai je ya siya abinci ko da bai sallami likitan ba gabaki ɗaya, wato ka mishi daidai gwargwadon ƙarfinka, to kai ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai taimaka maka, zai ci gaba da zuba taimakon shi a gare ka. Ko kuma ya zamanto ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi da ɓangaren afkar naka, tunani naka wanda yake na yau da gobe, irin tajriba, ka bi ta guri ka huci, kuma ya zo shi yana so ya bi ta gurin ya huci, to amma kai a lokacin da ka zo za ka huce saboda ba wani wanda ya baka strategy na wucewa wannan gurin, ka yi ta faɗawa gefe, ka yi ta bin nan, ka yi ta faɗawa gefe, to amma shi kuma sai ka kirawo shi ka ce in dai wannan hanyar ce kake so ka bi, in ka bi nan kai tafiya ta guri kaza, kai nan kai nan kai nan, ko kuma in karatu ne ka ce kai kaza kai kaza kai kaza, za ka ci nasara. In wata harka ce ka ce mishi yayi kaza yayi kaza yayi kaza, zai ci nasara. To wannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai taimaka maka. Wato duk lokacin da bawan Allah ya kasance a cikin buƙatar ɗan uwan shi, to shi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kasance a cikin buƙatar ɗan uwa, a cikin buƙatar tashi shi wannan bawa. Wannan dan ya hada dukkan abin da bawa zai taimaka wa ɗan uwan shi musulmi, kale yayi tunanin cewa zai yi shi ne sabahalalan, haka nan karazibe banza ba wani abin da zai samu. a'a shi ubangijin talakai shi zai jibinci lamarin shi ya taimaka wa dan uwan nashi shi kuma Allah ta'ala ya taimaka mishi wallahu fi aunil abdi muddata kaunil abdi fi auni akhihi wato matukar wannan bawan yana cikin taimakon dan uwansa to shi kuma Allah ta'ala yana cikin taimakon sa na'am
wa annahu qala man talla ta khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi
shikenan wa annahu qala haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada a cikin hadithin da al-Imam Muslim ya rawaito shi hadithin Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana shirye-shirye za a fita yaki wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo shi yace ya rasulullahi ba ni da abun hawa abun hawa na ya hallaka ka bani abun hawa manzon Allah yace ba ni da wani abun hawan da zan baka sai wani mutum yace ya rasulullahi ni zan nuna mishi mutumin da zai bashi abun hawa zan kai shi a bashi abun hawa wajen wani to ma'aiki alaihi salatu wassalam yaji dadin wannan maganar tace wa za a ja wannan shi mutumin da yazo yayi baral a bashi abun hawa wanda zai hauye tafi yaki manzon Allah yace mishi babu shi kuma wancan ba shi bane mai akwai yace amma akwai wanda akwai wannan abun a gurin shi zamu je gurin shi yanzu in ce ya bashi manzon Allah yace man dalla ala khairi wato dukkan wanda yayi shirye dukkan wanda yayi nuni ala khairin akan aiki na alkhairi ya nuna wa wani ya aikata aiki na alkhairi ya dora shi akan anya wanda take mai kyakkiya to falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi mazala yace yana da kwai lada mai girma kwata muka cin ladan wanda yayi wannan aikin na alkhairi wannan jan shi da zai yi ya kai shi gurin wannan wanan da zai doki abun hawa ya bashi to Allah subhanahu wata'ala shi ma zai bashi lada kwata muka cin ladan da za a baiwa wanda zai doki dabbar ya bada a tafilin yakin da ita haka nan dukkan wanda yayi nuni yayi shirye akan aikata wani aiki na alkhairi ko mun kankanta aikin na alkhairi to za a bashi lada kwata muka cin ladan wanda ya aikata wannan aikin na alkhairi yayi umarni a zo makaranta a tattaru amma shi kuma ba dama ba lokacin da zai zo shi makaranta saboda hada-hada ta yi yawa to duk abin da almajirai za su koya a wannan makaranta duk abin da malamai za su karantar a wannan makaranta da abin da almajirai za su kwasa na lada da abin da malamai za su kwasa na lada to shi ma zai samu kwatamkacin wannan ladan mai girma duk wanda yayi nuni akan gusar da wani abu wanda yake mummuna akan hanya irin kaya zai huce yace wani yaro kai doke wannan kayar ko doke wannan kwalbar ko doke wannan dutsin ba shi ya doke ba to ladan da za a baiwa wanda ya doke wannan dutsin ko ya doke wannan kayar ko ya doke wannan kwalba daga saman hanya shine kwatamkacin ladan da za a baiwa shi ma wannan wanda ya nuni wanda ya shirye akan wannan aikin na alkhairi an gane ko dukkan wanda yaga wata tsohuwa ta dauko kaya akan hanya niki tana tafiya a gaje ya umarci wadansu yace ku je ku amsa wancan kayan na mama to shi ma Allah ta'ala zai bashi lada Allah zai hore mishi wanda zai girmama shi a lokacin da ya manyanta a lokacin da ya girma ya zama to ba zai dauki kaya akan shi ba an gane ku kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi wato matashi da dai bai girmama dattijo ba saboda shekarun shi ba dan yafi shi karatu ba ba dan yafi shi kudi ba ba dan yafi shi alhurma ba a kawai shekaru kawai yafi shi to face dai ubangiji subhanahu wataala shi ma sai ya hore mishi wanda zai girmama shi ya dinga ganin mutuncin shi da darajar shi da kimar shi lokacin da shi ma ya manyanta na'am
wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa shay'an
Na'am. Wa annahu qala haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada a cikin hadisi ingatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man da'a ila huda wato shi ma wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi cikin hadisi mai tsawo ne shi ma wato hadisi ne wanda akwai waɗansu mutane wanda suka zo da ƙabilar Mudar kamar yanda wato Jabir marawaycin hadisin ya fada da suka zo su sun zo su ne kowa daga cikin su daga ka ganshi ka san yana buƙatar taimako dukkan su gabaki daya suna sanye da abaya a jikin su ammatuhum min Mudar bal kulluhum min Mudar lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gansu falam ma ra'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tama'ara wajuhu lokacin da manzo Allah ya gansu kawai sai ran shi ya baci saboda a cikin shigar da suka zo da ita shiga ce wanda take mugunya shiga wanda bai dace a ce an bar ƴan uwa musulmai suna irin wannan shiga ba tare da an samu wanda za su taimaka musu ba kai tsaye manzo Allah ya umarni aka yi kiran sallah ya shiga masallaci aka yi sallah bayan an gama sallah ya waiwayo ya fara khutba aya ta farko da ya bude muqaddimar khutbar sa da ita shine ita ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida la qawlihi ta'ala inna allaha kana alaykum raqiba sannan kuma yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa latanzur nafsun ma qaddamat li ghadin tasaddaqa rajulun min thawbihi min sa'ibur rihi min tamrihi min sha'irihi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da akan ayyuwa waɗannan bayan Allah sadaka marawaycin hadisin yace sai da naga wato sahabbai suka dan yi jinkiri wajen kawa wannan sadaka din manzo Allah ran shi ya bace sai wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya je ya ciko wata jika ya zo da ita ya aje a gaban manzo Allah kawai daga ganin shi da suka yi kawai kowa ya tashi tu kowa kan me kawa kaya kan me kawa abinci yace sai da hatta ra'aytu kaumaini azimaini har sai da naga manyan manyan tarika baga guda biyu manyan manya bagar abinci da bagar kaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara dariya ya fara mulmushi yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu dukkan wanda yayi kira zuwa ga shiriya dukkan wanda yayi kira zuwa ga aiki wanda yake na alkhairi kana lahu min al-ajr ya kasance yana da kwai lada mithlu ujuri man tabi'ahu kwatamkacin ladaddakin waɗanda suka bi shi la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an ma'ana dhalika al-ajru alladhi yu'ta wannan ladan da za a bashi mai girma kwatamkacin ladan su la yanqusu shay'an min ujurihim baya tawayewa komai baya ragewa komai daga ladaddakin da za a baiwa su waɗanda suka aikata wannan aiki dukkan wanda yayi kira zuwa ga shiriya aiki na alkhair yayi kira zuwa ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sanna sunnatan fil islam man sanna sunnatan hasanatan fil islam kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fadan kenan wa annahu qala li ali radiyallahu an na'am
wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min umrin na'ani
wa annahu qala li ali radiyallahu an haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada ga ali ibn abi talib yardal Allah ta kara tabbata a gare shi ali ibn abi talib lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aika shi zuwa ga yakar waɗansu daga cikin bayin Allah a can Khaibar kafin ya bashi wannan tuta sai da manzon Allah yayi kirari akan wanda zai amshi wannan tuta. Yace wane ne mutumin da yake son Allah da manzon shi, kuma Allah da manzon shi su ma suke son shi, dan ba shi wannan tutar gobe. Fa batan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'daha. Da dare ne manzon Allah ya faɗi wannan maganar. A gobe wanda za a damƙa wa wannan tutar wanda Allah da kanshi yana son shi, manzon Allah yana son shi, kuma shi ma yana son Allah da manzon Allah. Wato ya samu shaida guda biyu. Shi an mishi shaidar shi masoyin Allah ne, masoyin manzon Allah ne, kuma an ba shi lasisin cewa kuma Allah yana son shi. Ba duk wanda yake son Allah bane kuma Allah yake son shi. An gane ko? Wani daga baki zai ce yana son Allah, amma kuma a zuci ba haka bane. To amma duk wanda aka ce Allah yana son shi, to tabbas lalle masoyin Allah ne, saboda aikata abubuwan da yake. Su Umar dan Khattab aka zo ana ta zazzali, mutane suka kwana ana tunani kan me kiyamul layli da niyyar Allah sa shi ne, kan me kaza kan me kaza. Kowa da washe gari manzo Allah ya ce a kira mushi Ali ibn Abi Talib. Ga ce Ali ba shi da lafiya, idan shi yake ciwo. Ga ce shi ne da wanda aka yi umarni da Adam ka wannan abu, ba ku ba. To a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi Aliyu, fa wallahi ina rantsuwa da Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, lalle wallahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da'awarka, a dalilin kiranka da zaka yi wa bayin Allah zuwa ga musulunci, ka kiraye su zuwa ga addini na musulunci. To Allah ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal a dalilin wannan da'awar taka, khairul laka min humrin na'am, wato ya fi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen raƙumma. Daga cikin raƙumma babu raƙumman da suka fi jajayen raƙumma tsada a wajen Larabawa. Zala ce to ya fi alkhairi a gare ka sama da a tara maka waɗannan jajayen raƙumma, saboda girman wato da'awa da kuma muhimmancin yinta a cikin al'ummar musulmai. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Wa bihadhal qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.